mai shari'a Edward Andau na babbar kotun jihar Kaduna ya umarci hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya wato DSS ta gurfanar da tukurmamu a gaban kotu don tantance ko ya aikata laifin da ake zargin sa da shi ko kuwa a'a. Babban lauya Katu shine lauyan da ke kare tukurmamun.
Today we got a ruling where the judge specifically gave an order directing them to charge to court immediately on any offense if any.
A yau mun samu hukuncin kotu inda alkali ya bada umarnin gurfanar da tukurmamu gaban shari'a ba tare da bata lokaci ba in har akwai abin da ake zargin sa da aikatawa ba daidai ba. Wannan kuma shine bukatar mu. To tunda aka tsare shi kun iya ganin sa?
We are going to see him separately. He has some health challenges.
Eh, mun sha maganin sa da dama. Bai da lafiya amma ana kula da shi. Sun ma kai shi asibiti.
They took him to hospital. They make so much payments towards his health.
The lawyer da ke kare tukurmamun, barista MS Katu, masana shari'a a Najeriya, sun fara tsokaci. Barista Yakubu Salibawa, lawyer tsarin mulki ne.
Kundin tsarin mulki, sashe na 35, sakin layi na 4. Aka ce ga wanda yake tsare kuma suna ganin cewa ba da bailin shi zai zama da wahala ko kuma ba zai yi ba. Abinda kundin tsarin mulki ta na shine wata biyu lallai a gabatar da shi gabar kotu, a gabatar da shi. Wanda kuma suna ganin cewa ba za a bari shi baili ba, aka ce wata uku lallai. Idan ka duba shi daga watan Satumba ta 2022 jiya da 4 ga Janairu 2023, to a yanzu zaman da yake an riga an keta ka'ida kuma an keta wannan dama da kundin tsarin mulki ya bashi. Sai dai in sun nuna cewa suna da shaida ko kuma dalili ko hujja da sun koma gaban kotu su kara neman izinin su ci gaba da tsare shi, ko da ma sun je sun kara neman sun nuna cewa sun nemi kwana 60, to in ka duba kundin tsarin mulki ba su da hurumin da za su nemi ma damar. Saboda ai abin da ake tuhuma sa da shi ko ma menene laifin da suke tunani, wannan kwana 60 da aka yi wata biyu da aka ce ya gabata su gabatar da shi, gurfanar da shi gaban kotu, sun riga sun keta ba wani. Tukurmamu in kuna ganin yayi laifi, mu ba mu ce wai yayi laifi ko bai laifi ba. Mu ba shi ne da mu abin da kullum muke duba shi ne shin menene doka ta ce game da kariyar da kuma haƙƙin da damar da kundin tsarin mulki ya tanada ga kowane dan adam. Idan yayi laifi ku gabatar da shi, idan bai laifi ba ku sace shi. Idan kuma kuna ganin cewa ba za yayi laifi amma ba za ku iya sakin shi ba ya tafi ku ce an bar shi, a'a ku ba da shi baili. Sai zamanto cewa daga gidansa yake zuwa kotu.
Kuma duk kokarin da muka yi don jin bangaren gwamnati abin bai nasara ba. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.